jama'a masu sauraron mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku cikin shirin nan na da dan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio television na jihar Nasarawa. Sunana Sadiq Abbas. A yau dai mun lura ne zuwa fadar mai martaba sarkin Tunga Alhaji Muhammad Ibrahim Shu'aibu. Muna maka barka da saduwa da cikin wannan shiri namu na da dan gari.
A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ina murna da halartar ku wannan fada nawa.
Da farko za mu so ka ba mu takaitaccen tarihin wannan masarauta na Tunga da ke karamar hukumar Auyi.
Masarautar Tunga dai asalin shi daga Katsina ne. Akwai wani daga Katsina ana kiransa Mamman Angulu, shi daga Tafashiya ne. Lokaci ya nemo ya samu galadimar Katsina, to ba bashi ba sai aka ba ƙaninsa. Ƙaninsa na sunan shi Ibrahim ne. To tun da bai samu galadimar Katsina ba, shi maharbi ne. Sai suka bar Katsina, sun zo mararabar Kano, sun zo Rogo, har sun zo Zaria. Wato magana da nake yin nan a 1750 kenan, wurin middle of 18th century, lokacin da suka zo Zaria, suka zauna a Zaria, wato bayan ya da zango a ƙasar Rogo, jihar Kano kenan. Da suna a Zaria sai akwai maharba irinsu suna zo musu da labari cewa akwai wani wuri a kudu nan, ana kiran wurin Adabu, a wurin akwai giwaye da yawa. Sai suka fara neman wannan wuri har suka zo suna settling a Adabu,
wanda yake hanyar Obi kenan yanzu,
hanyar Obi nan. To a wurin sai suna rika kashe giwaye din. Lokacin sukan ba sarkin Kyana hauyen don cinyan giwan, sai a kai ma an doma na doma. To lokacin sai aka samu rikici, lokacin da TV suna zuwa gefen Benue kenan, turu kwande, sai aka samu rikici, TV na neman su expanding, su fadada wurin da za su zauna. Sai suka fara fadada mutanen Kyana har ya rige kaɗan su kwace sarautar Kyana. To mu lokacin muna harbe giwayenmu, muna farauta, sai shi sarkin Kyana a lokacin wasu ja'adi, sai ya ji ga wani jarumi mutumin Katsina, sai ya gayyace shi a kawo musu ɗauki. Da aka fara rikici sai aka kwato Kyana. To a ganin jarantakan da shi Mamman Angulu ya yi, sai sarkin Kyana ya ba shi wuri, ana kira wurin Bajimba, present Bajimba da yana Benue a yanzu, da ba yana Benue ba ne, da ƙasan har zuwa Kyana ne. Akwai wani tibin da ya yi ƙarfi a wurin, sai ya ce shi ba zai bi Mamman Angulu ba, ana kira shi Atumaji. Da ya ki nishi bayyana, to sai wani fada kuma ya sake dawo. Allah da ikonsa da aka gama wannan fadan. Sai kuma shi Ozeja Adi ya shiga dan wani rikici na sarauta, sai aka exile nashi zuwa
gudun hijira kenan.
Yawwa, aka kai shi Wukari. Shi su Mamman Angulu sai suka yi yunkurin a tafi a dawo da shi, suka tafi har Wukari, kuma an dawo da shi, an sake sa shi a matsayin shi na sarkin Kyana. Shi ya yi mulki a Kyana sau biyu ne. To ina cikin wannan sai ya rasu, amma kafin ya rasu ya ba Mamman Angulu jinkan shi, ana kira ta Lami ‘yar Ogaji. To Lami ita ne ta haifi Bubaka. To lokacin da suka tafi suka dawo da shi a ƙaragar mulki, shi Bubakar lokacin sarki Eladoga Oyatipo ya dauki permission a wurin sarkin din cewa kai wurin da yake nan su ina cika fada da tibaye, so yana so zai koma. Akwai yan uwan shi a gefen Awai, ya sauka a ɓaure, har akwai wani gano wanda ya yi a ɓaure, wurin bai yi mishi ba saboda rashin ruwa. Sai ya da zango a tsohon Tunga. Shi Abubakar kenan fa ɗan shi Mamman Angulu, don shi Mamman Angulu ya rasu tun a Bajimba ne, ana kira wurin Tungar Ƙasa. Duk wurin da sun sauka suna sa mishi suna Tunga ne. To bayan sun bar ɓaure tun da ba ruwa, sai ya tafi tsohon Tunga, ya kafa tsohon Tunga. Akwai rijiyar shi yanzu haka a tsohon Tunga, har yanzu akwai ruwa. Daga wurin lokacin Turawa kuma sun fara shigo da ships, shi ne wani Bature Captain Chacha
da ya shigo tsohon tunga sai ya ce ai sai ya bashi shawara ai akwai wani wuri gashi nan akwai ruwa to president tunga kenan sai ya bar wurin ya tafi tunga ya kafa wannan tunga kuma sun kafa gari sai garin kuma shi yabo ya zamanto kaman idon away ma gabaki daya domin sadawan bell wanda ya governor general na northern region duk lokacin da zai zo wani abu a wai sai ina bi ta idi sai ibi ta tunga sai yazo tunga tukuna sai tafi a wai ina bi da ruwa ne Allah da ikon sa shi wannan Abubakar shi ya haifi Shu'aib wato kakana kenan wanda ya haifi ubana kenan lokacin da tsufa ya zo mishi dan shi Shu'aib a cikin ƴaƴansa mata wurin biyar ne Shu'aib din ne namiji shine kuma autar su
kakanka kenan
kakana kenan to shi Shu'aib bai isa da raba shi sarauta ba sai akwai wani mayaki wanda shi Abubakar shi ya musulunta da shi ya bashi kuma ƴar shi ana kira ta Amina sai ita ta roka ta ce a to ai tunda sarki uban su ya rasu ta ne kuma babba a bata riko aka bar musa ta yi riko sai ta ba mijinta shi ne wanda yake yin function na sarki so shi yayi ma bai juma ba sosai ya rasu har ya rasu ma ba sai bai sarautar da wuri ba an zo aka nada wani Umaru to shi dai ba relationship
alaka ke
yawa babu wani alaka da shi sarki baka amma ina cikin tawagan da suka bi shi so an gama wannan shi yaro su sai aka sake nada mamman da aka nada shi bayan shi sai Ali bayan Ali sai shi lokacin Shu'aib dama ya zama babban mutum ko ya zama sabu ya karbi mulkin ubansa bayan Shu'aib sai Alkasum Ibrahim bayan Alkasum Ibrahim sai Umaru Shu'aib wanda shi dane a wurin shi Shu'aib dan Abubakar din to sai ni
yanzu kai ga iya cewa sarki ne nawa kenan
na tara
kamar ita masarautar tunga kana ganin ta kwashi shekaru nawa kenan daga tun wancan lokaci zuwa yanzu
ya kai shekara da
to kamar ita masarautar tunga kamar gidan sarauta guda nawa ne a tunga
eh to gidan sarauta dai an fara da guda daya ne shi gidan Abubakar amma yanzu muna da uku ne akwai gidan Abubakar ne
gidan ku ce
gidan mu ce akwai gidan mayaki gidan mijin Amina ƴar shi Abubakar din ya sai akwai gidan Ali to gidaje uku ne dari da wani
to kaman bayan ku ka tsinawa da kuka kafa wannan gari na tunga wani irin kabilu ne suke tunga
to tunga ya kunshi kabilu sun kai kaman biyar kaga bayan su ka tsinawa akwai Jukunawa akwai Kabawa akwai kuma Gobrawa sai kuma su tibi
to kaman wace irin sana'a aka fi sanin al'ummar mutanen tunga ne
sana'ar mutanen tunga da yake garin ina bakin ruwa masunta suna nan
to harkar noma ba ba
akwai noma ai shine ma a yanzu duka noman shine babban sana'a sai shi kamun kifi sai kuma farauta
kusan kowane gari in ka je zaka ga suna da irin nasu take kamar ku a tunga kuna da wani take wanda kuka yi shahara akai da aka san ku da shi
tsiya madaurin ku da
yanzu bari mu duba irin kalubale da yana masarautar tunga ko kuma garin tunga yake fuskanta kamar dame kuke fuskanta a matsayin kalubale
eh to a gaskiya a da kafin zuwan Dangote nan muna da wayansu damuwoyi wanda suke ci mana tuwo a kwarya kaman bandits suna rika
masu satan dabbobi
cattle rustling da su ne da masu tare hanya
yan fashi
saboda zuwan Dangote kamfanin Dangote nan mun samu security sosai
yanzu kaman sauran kalubale da suka jibanci kaman fannin ilimi ko makaranta hanya ruwan sha asibiti shin waɗannan ma ba ku da matsala a kai ko kuma kuna fama
yanzu muna da wani primary health care the comprehensive one din
karamin cibiyar kiwon lafiya
yawa to kuma muna da secondary school
amma ba ku da matsala kaman na hanya ko kuma ruwan
sha ai major problem namu yanzu hanya ne da mun ji an yi approving hanya daga lafiya a wetunga road din
to amma da an zo yin hanya sai mun ga hanyar ya tsaya a wai tunda hanya ba wai babu wani nisa ai 24 kilometers ne daga awe zuwa Dunga
to kamar menene kuke bukatar gwamnati ta yi muku
to abin da muke bukata dai kaga na farko magana hanyar da nayi muna roka gwamnati su yi kokari sai maganar wuta wuta lantarki da an kawo shi har baure to baure zuwa Tunga bai kai ma kilometer 10 ba idan aka zarce da wannan wuta zuwa a Tunga
to bisa la'akari da irin kalubale da garin Tunga suke fuskanta sai na gargaya ofishin commissioner kananan hukumomi masarautu da kuma bunƙasa cigaban al'umma na jihar Nasarawa Alhaji Yusuf Aliyu Turaki to shin wani irin mataki gwamnatin jihar Nasarawa take kasancewar ma'aikatar ka take da alhakin bunƙasa cigaban al'umma
to alhamdulillah kai magana kan hanya tsakanin Awe zuwa Tunga wannan hanya federal road ne shi gwamna wanda ya bar gado saboda ya ga yadda hanya ya lalace sai ya ce to bari dan gyara hanyar dide kamin lokacin da ita gwamnatin tarayya za ta zo ta cigaba domin a rage wa mutanen wannan wurin wahala game da maganar wutar lantarki yana da kyau domin wani ciyaman ne ya fara daga Awe zuwa Kekura wato Musa da Musa Yadu kenan shine ya ja wuta daga Awe zuwa Kekura ni kuma na ja wutan daga Kekura zuwa Baure a lokacin da ina ciyaman na karaman hukumar Awe kuma yanzu na ji kaman ciyaman na karaman hukuma wai shi ma na yanzu ya fara sa ya saya fol waya wanda shi zai ja wutan zuwa Tunga
kwata-kwata abin da ya sauka kenan a shirin tamu ta yau a madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio da talabijin na jihar Nasarawa wato MBS Lafiya ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri yake cewa sai an jima.